gospeljamfg.com.
Yesu kaisa yabu Seke luni ya desama Pavu kamaranda kai Kene reke nilanya Aske nduni ya Kashimu chikaka mariashi Ama kanachi yardamu Koina na chika na tare Yesu akaberniba Kaisa yabo Yesu Kaisa yabo Yesu Asama dakasa Yesu Kaisa yabo Asama dakasa Yesu Babu kamar teka Naika dika isa
Yesu Masama nakasa
O Yesu
Naisa yabu
Babu kamar
Masama nakasa
Yesu
Naisa
yabu Nache kaisa yabu
Kaisa
yabu Uba kaisa yabu Sama suna hanka Ya Yesu kabidamu Kene haske dunia Kaisa yabu Sergi sarakuna Ala aloli Oina na jika jidani Komidana ikaidani Kachanjani kawangeni Share away, na wake zondo bina, ya Yesu kabida, kaisa yabu,
kaisa yabu.
Kaisa yabu, babu kamanda kai, kene mkitu kubayi. Babu kamar dakai Ina Yesu kaisa yabu Hey na 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 Hey na 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 na
Babu kamar
dakai
Hey
na 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 na
Yesu kaisa yabu
Mechitu Ubana Hey na 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 na
Yesu kaisa yabu.
Jesus.